It's your boy, I'm a silly boy. YES production, Yarong SI. Go to me.
Don't want to be.
Wayo kan wata Allah sarki kan wata dena kuka man kan wata ya dai wallahi babu ka shigare ta sai kai da gaske ne sannan zaka kalubale ta in ka biye mata kuwa zata kai ka tabarruka kana ji kana gani zuciyar ka zata mulke ka kina ya mace amma kin kasa gane hakika kin bi badi ni kina ta bin kawaye iska suna zuga ki zaki je ki kai kanki halaka kin guji gida kin tafi can inda babu doka kina ta abin da kika ga da babu me kwa ba sai ya kici listen saurara kici komai ya zafi a duniya Allah na magani ki sauri ki tuba domin jugoce wa zamani ubangiji shine mai yafiya kuma masani ga abin da kike yi a fili ko a badini ki koma gurin iyayenki ki basa hakuri ku zauna lafiya ki mutu a sau nagari ki zama macen da iyayenki za su fari ki roki ubangiji ya baki miji nagari dan ke ma uwa ce wanda rake ce mai sawa ai
kanwata saya
kijiyar kanwata dena kuka kanwata kanwata wayo kanwata Allah sarki kanwata dena kuka man kanwata rayuwar duniya yanzu dole sai a hankali kana da ilimi ya ka kare bare jahili rayuwa muke randamali ba wani adali cuta da dabbara shaye shaye a tsakiya gari kowa ya toshe kunnuwa ba wani mai fada a ji sai ta kai ta kawo bakin sannan zaka ta rangaji a nan zaka dau carbi kai ta fama neman agaji ta ya za ka karba bayan maganar inda baka ji wato kai ne dan wanka su fani ka boy dan zamani duniya ta rufe ma ido baka ji baka gani baka nan baka can gidan inda har za a she jini to wallahi ka kuka da kanka in Allah ya fushi dan akwai ranar kindilanci ran da babu dan fashi ranar shi kashi iskanci da sanyo babu bariki ranar ba wani mai iwon da zai kuka har a ji ranar za a yi ruwan bala'i da masifa dan gaji ba sarki ba shugaban kasa ni kai na ma babu ni
sani kai na ma babu
kanwata saya kijiyar kanwata dena kuka kanwata kanwata wayo kanwata Allah sarki kanwata dena kuka man kanwata
kanwata yan mata son ki ne ke ba wasa sister na jini na kwanta da hankali ki dawo yan wana ta zazzabe ki zama mai santali come back let's live in harmony change your life my sister don't go far like cheetah cool your mind don't think far yeah make a tell you sister so in kine ke kina bani ginger Mega day sister son ki ne ke kina bani ginger Mega day sister son ki ne ke kina bani ginger kanwata
purchase your tracks today
yamata
kanwata saya kanwata saya kijiyar kanwata dena kuka kanwata kanwata wayo kanwata Allah sarki kanwata dena kuka man kanwata
it's the eye on the mix
the little boy on this
purchase your tracks today
oh yeah yeah Tell a boy upon this Chisquito Tell a boy upon this
tracks today.